أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم. من لم ينل معرفة الرحمن أعماره ضاعت مدى الأزمان. خلقت ذا الخلق ليعبدوني، يعني بيعبدوني يعرفوني. لا تعن جهدك بنيل الإرفان، إذا ترى عجيب قرب الرحمن. يظهر من شيء على شيء لدى شيء وقبله وبعد سرمدا. نعم. مولانا شيخ الإسلام وسارة الأنام علي بن أمية رضي الله تعالى عنه ya ci gaba da faɗa mana ba manta ba bincin an yi bayani yanayin da ya kamata muridi ya lazimci shehi a in ka lazimci shehi ka lazimci umarnin shi aikata umarnin shi ka ƙaurace wa abin da yake kiranka ƙaurace shi ko shehi bai da wani hanya sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To Aisha wanda yake cewa da adawa ma zaka samu rambo mai girma, zaka iya wusuli abin da yake ma kaman nawi satin da yake wasu suna ce mata na so. To shewa ya ci gaba da bayanin nan, yana cewa mallami yanal ma'rifatar rahmani, duk wanda bai samu sanin Allah ba, Ar-Rahman mai rahama, Allah mai yawan rahama, Ar-Rahman, duk wanda bai samu sanin Allah ba, alhamdulillah hanyoyin sanin Allah gashi dai irin wanda aka shimfiɗa mana shi ne ma maqsudin dariqa. Ita dariqa ce hanya ce ta tarbiya, hanya ce ta renanka a rene ka har yanzu kai ka sadu da Allah. To shi ne shi ya ce mallamin ma'rifatar rahmani, kai duk wanda bai samu ma'rifa ba ta Allah Ar-Rahman, amaruhu ranshi da ta tsogarta, kamar ka ce rayuwar shi ta tafi gaban za, madal azman matakar zamanai, kai ka ce kawai shi tunda ya zo duniya bai ci riban komai ba. Saboda ni shawar ci gaba da cewa halittu zai halaka liya abuduni, na halitci wannan halittan don su bauta mini. Wannan nuni ya zuwa ayar Qur'ani ta yake cewa wa ma halittu jinna wal insa illa liya abuduni. Allah tabaraka wataala yake cewa ba halitci mutum da aljan ba sai don su yi mini bauta. To shi ne ya kawo ne ya ce halittu zai halaka liya abuduni, Allah da yake cewa na halitci wannan halittan ne don su bauta mini. Yani bi ya'buduni ya'rifuni, abin da Allah yake ni da ya'buduni su mun bautan nan ya'rifuni, yana nihin su sanni. Saboda ita bauta sai ka san Allah sannan ka kadaita shi da bauta, yawa ka san shi sai ka kadaita shi da bauta. Kamar da kike tantan cikin wani yana cewa ta illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni, ku sanni, in ba ku sanni ba ta yaya za ku bauta mini. To kuma wa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lakabi da hibrul umma, wanda aka sani da turjumanul qur'an, mai fassara alqur'ani, wanda da shaida ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allahumma faqihuhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, Allah ka fahimtar da shi addini, ka sanar da shi fassara alqur'ani. Wato Abdullah ibn Abbas kenan radiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas da dala tabbata gare shi da ma'aifin shi Al-Abbas amma annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne ya ce abinda Allah yake ni da ya abuduni kin nan, yana nihin ya arifuni su sanni. Shi da sai fasara wannan aya, haka kai fasara ta la ta'alu juhudaka binanil ifan, shi ya ce kada ka takaita kokarinka binanil ifan da neman sanin Allah, tunda abu ne mai tsada. Kayi kokari ka bada dukkan kokarinka, dukkan karfinka ya tafi cikin yanda zaka yi ka samu sanin Allah. Idan in har ka samu sanin Allah, tara ajiba qurbir rahman zaka ga mamakin kusancin Allah ar-Rahman na Allah tabaraka wa ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu mun yi kusa da mutun daga igiyan nan da ake ce mata hablul warid suna ce mata ko jijiyar gangara shi ta wata jijiya ce wanda duk take kale da jikin mutum wani sun ce ita ce nan ta tayi tun daga agara wani suka ce ita ce ne ita ce nan dai ga wuyan mutum dai take tayi dai ta bi tsaran bayan shi ita ce ake ce ma alwatin kin nan na akhadna minhu bilwati summa akhadna minhu bilwati to sai kaka ne kaga wannan wata jijiya ce wanda take jikin mutum cikin jikin mutum amma Allah ya ce ya hika ya yi mutum nanu aqrabu ilayhi min hablil warid shi mutum me wannan jijiya a jikin shi Allah ya ce ya yi mutum kusa da shi to in ka sani shi ce yazharu min shay'in ala shay'in lada shay'in wa qablahu wa ba'da tarmada sai ga Allah nan mai rahama yana bayyana min shay'in daga wani abu ma'ana miƙin nan fi cikin wani abu ala shay'in akan wani abu ma'ana alaƙin nan ma'a tare da wani abu lada shay'in a wurin wani abu ma'ana ladaƙin nan inda a wurin wani abu wa qablahu sai ga Allah gabanin abun wa ba'da da bayan shi sarmadan sutur shine ibn Athail al-Iskandari yake cewa man mara al-kauna wa lam yashhaduhu fihi wa ma'ahu wa qablahu wa ba'dahu wannan wanda yaga kaunu kasantatu duk abinda ake ganin halitta ne duk wanda zaka kalla yaga wani abu kasantace bai ga Allah bai gan shi ba bai ga Allah yana ne bai ga Allah ba cikin abun ko bayan abun ko tare da abun wannan mutum yace to a samuwar shi sai mai hijabi daga hasassakai daga haske na sanin Allah shi bai samu sanin Allah bai hijabi ya mai yawa ridin yasa bai ganin dukkan wannan isharoyi na Allah tabaraka wataala saboda haka aka rawaito cikin sahabbai musamman kalifofin nan aka ce ɗayan su yana cewa ma ra'aytu shani illa ra'aytu Allah qablahu bin taba ganin wani abu sai naga Allah gabanin abu wani ce ma ra'aytu shani illa ra'aytu Allah ba'dahu bin taba ganin wani abu sai naga Allah bayan abu wani ce ma ra'aytu shay'an illa ra'aytu Allah ma'ahu ban taba ganin abu sai naga Allah tare da shi wani yace ma ra'aytu shay'an illa ra'aytu Allah fihi ban taba ganin abu sai naga Allah a cikin abu shine wato ciki tare da gaba da baya duk wanne ne yana ganin da irin yanda Allah ya bashi irin sanin da yayi ma Allah ba zai ga komai ba sai ya ga sai ai abun ya tana mai Allah ya ga abun tare da Allah irin wannan shine abun da ake kira da sanin Allah wanda za a yi wanda mutum zai ga jam'i cikin farki ya ga farki cikin jam'i ya ga daya cikin diyawa ya ga diyawa cikin daya duka kuma mutum ya koma shine jazaba mutum ya koma kuma yayi suluki ya koma ya ba Allah haƙin shi ya ba halitta aikin ta haƙin ta shine mutum in kai mutum ya jazaba ya koma yayi suluki wannan shine sanin Allah saboda haka aka tambayi imamu taifa sufiya shugaban sufaye baki ɗaya wanda ana ce mai shugaban sufaye imamu junayd salik saboda daga gare shi silsilan nan da ta zo tun daga maki sallallahu alaihi wasallam ya lakanta ma sayyidina ali ya lakanta ma al-hasan basri ya lakanta ma ga sunan su ma'ruful karhi su sirri su kuma har yazo ga shi junayd salik to daga junayd salik ne shikenan abu sufanci ya yadu ya watsu ya daidaita kowa ya samu labarin shi shi imamu jene zaka tambaye shi aka ce to wai shin shi wanda ya san Allah hal yazni al-arif tarayuwa arifi ya zina wanda ya san Allah ko tana yiwa ya zina aka ce fa atraka sai ya sunku yadda kanshi ya ji mu haka nan da ya dago zuwa can sai ya ce sai ba da amsa da ayar Qur'ani take cewa wa kana amrullahi qadaran maqdura to shi lamarin Allah ya kasance kaddara ce abin kaddartawa inda har Allah ya kasance to kuma nan ba kai bawa baka da komai a ciki ba yanda ka iya dole sai ka bi abin da kaddar Allah ya kaddarta gare ka amma in ba haka ba yo taya za a yi wanda ya san Allah ya saba ma Allah da a ce a da zabin mutum ne mutum yana cikin hankalin shi ne ba mai salbin irada ba to ai wanda suke saban Allah suna kautar da Allah ne daga idanunsu da mantawa da Allah sun manta da Allah shi ko wanda ya san Allah ba ta yiwa ganin Allah ma ya mai shamaki daga ganin kowa Allah ya kare shi da komai kamun ya ga wani kamar da muka faɗi ga wannan me cewa baya ganin wani abu sai ya ga Allah gaba na abu to kai yana ganin Allah gaba na abu kuma zai je saba Allah to sai ran abun ya kasance qadaran maqdura to shine wannan abun da ake ishara cikin wannan baitin sannan shehu ya zo kuma ga wannan in mutum ya kai ya samu wannan matsayi na sanin Allah ga irin yanda yake ga irin abin da ake neman shi ga yanda ake samu shi to kuma kamar da makaranta tun farkon baitocin nan shehu yana cewa walasta fi akhri tariqi tarmahu illa idza kunta dawam tasrahu ba daga rikin tariqa ba ka zama kana cin riba ba sai in ka gyan kana gyarawa kullun to in kana son karuwar imanin ka ta karuwa ya zaka shewa cewa in ragibta fi ziyad al-iman in kai ko dai cikin karuwan imani dadin imani imanin ka ta karuwa dama shi imani yana karuwa yazidu bi ziyadati al-amal wa yanqusu bi nuqsanha yana karuwa ne da karuwan ayyuka na alheri na bin Allah yana kuma tawaya yana rajewa da raguwan ayyukan in ka rage bin Allah kana kai to shi ma imanin sai ya lo Allah ke yi fatubu nasuhan abinda zaka yi na harko kai tuba irin ta zagan bunu tuba wanda ta gaskiya ardifan ha ihsan sannan ka bi bayan ta da ihsan da kyautatawa ka tuba kuma sai ka kyautata tuba ta muqamin islam wanda aka sani ta shari'a shine kabar saba Allah kai nadama abkan abinda kace kuma kai niyya ba za ka koma ba shine sharadin tuba kawai ka yi nadama shine ake cewa kai irin wannan nasuha kuma tuban ita ce ma tuba ta zaga bunu ko kace kamar yanda ka san wai nono in yi hito daga hantsa aka tatso nono yana komawa ana iya maida shi ta hantsan nan to irin wannan kasan in kabar aikin na Aisha in kabar shi kenan ba zancan koma irin tuba kenan ba tuba mazruban zaka ce ka tuba kuma a jima kuma ka koma to take wanda zaka yi tuba ta gaskiya ita ko hakikanin tuba shine mutun ya koma wa mahallicin shi arifana ihsan ka mata dadi wato ka biyo bayanta da kyautatawa da abinda zaka yi ka kyautatawa kullun inna Allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa la tabghudanna musliman karka saki ka ki wani musulmi la tagbabi karka rushi illa li hatki shir'ati lil muhazzabi sai inda dalilin ce ta shari'a ce ta abin tsarkakewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai in shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam aka keta to nan wurin an keta alhurma shari'a ka samu kai ushi wato su wannan abubuwan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace la yana ta wala tahasadu wala tabaghadu kar ku rika hasadan junanku kar ku rika kyaman junanku musulmi ba haka suke ba ku nu ibadallahi ikhwanan ku kasance bayin Allah ɗan uwan juna ba a kin ba a ki haka kawai kai kai kace musu ni ba daidai bane ba wannan hadisi yana cewa man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa aba lillahi wa akhadha lillahi faqad istakama al-iman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya so dan Allah ya ki dan Allah ya bada ya rika dan Allah ya bada dan Allah to wannan ya hakika ya cika imani koko yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi wanda kamar wannan shine ma'anar shi abin da zakai ya kasance dan Allah ne in ki zakai in ka tashi ki ya kasance dan Allah ne kake an ki Allah ne suka ci wanda ki Allah to hakan nan fushin shi ma ba a fushi riwaya da wannan hadisin da wanda yazo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai wasiya ce me za ta gaba ya mai meta dai imani wasiya ce me kake fushi saboda fushin wannan shine ke kai mutum wuta bishin shi kuma shike kai mutum aljanna to amma shi fushi aka ce wani irin abin da ke samu mutum wanda jinin mutum ya kumbura ya tashi wannan wata dabi'a ce ta dan adam mutum ba ya iya hana kanshi yin haka ba amma abin da ake so ka hana kanka shine kar ka zartar da abin da zai biyo bayan hushi ta hasala to ka kame hushinka Allah ya yabi masu kame hushinsu yake cewa wal kazimina la gaiza da masu haɗiye hushinsu wannan abu ne wanda ake so abin da ake so in kai hushin ka tsaya ka gani in dai ba inda ya kamata a nuna hushin bane ba ka haɗe hushinka to lokacin nan mutum zai ci nasara to shine la tagdaji karka hushi in ba haka ba ai in aka taba ka inda ya kamata kai hushi aka taba shari'an Allah to nan ba kai hushi ba wanda mutum ya zama ba mutum ba saboda an ce Imam Shafi'i ya ce man istughdi ba wannan ne ga dafu ko himar duk wanda aka hasala shi aka sa shi ya hushi inda ya kamata ya hushi sai bai hushi ba to ya ce ya zama jaki jaki shi da kai ta dirka shi haka nan kawai ba sai kawai je kai ba hushi ba wani hushin da ke nuna in aka taba wurin kai hushi kai nan ka nuna wurin inda ya kamata ya hushi ne an ba kawai kuma karan kanka wani lintisarin nafsi an taba kai kai ne ka ta daga karan hanci ni muza ama kusuwa ba kai kanka ba kai ba kai abin da ake so kare koyi da ma'aki sallallahu alaihi wasallam ma'aki sallallahu alaihi wasallam za a zo a nemi a wulakan tashi akwai wanda ya shake shi har sai da sawun a tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya shake shi ya kama a jikin shi yayi nuna sauga shi amma sai bai kara mai ba wannan bai sa ya haɗe wa zai sata mai hushi ba sai ma kara mai nutsuwa yi sallallahu alaihi wasallam dama sifofin shi ne in kana kara mai lokacin da kake kaki kara mai wauta lokacin ne ma ki kara juriya da nutsuwa sallallahu alaihi wasallam to kai ma kare mu kasance mu duka abin koyin dukan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam sabilu salam fi ittiba'i siratihi ko fi ittifa'i siratihi da shi hanya ta kubuta mutun ya kubuta shine cikin ta tabbata cikin din hanya ta farki na maki sallallahu alaihi wasallam to ba hushin ba zakai sai dai inda aka ce kuma an tabo abin da yake ake hushin in annabi aka tabo sallallahu alaihi wasallam to an taba Allah nan bai kamata ba a same ka libis kar a tabo wata shari'a duk wani abin da yake na Allah kar a yi wasa da shi nan kuma ka nuna halin ku in kula a'a nan wurin mutun ya fushi kai shi yake cewa alinu liman yaqful amina wa innani shadirun wa sabun il uqadu ila al ahwa ni za ta mini alinu ina mai taushin mai saukin kai liman yaqful amina ga duka wanda ke bin amintaccen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ai in kana bin annabi ko mu da ni da kai laya lo ni za ka ta mini mai taushin mai saukin lamari alinu liman yaqful amina wa innani amma shi wace ni kam shaddidu mai tsanani nake wa sa'abun mai wuya nake is uqadu ila alhawa yayin da ake so a jani akai ni zuwa abin da yake san rai ne duk abin da yake kawai wannan abin nan shedanci ne san rai ne yake so a yi to wannan lokacin nan ana da aiki alhamdulillah nan zamu tsaya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر لك بناك ونهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أقدر مقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.